العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على البدر المنير فإنه نور تبدى بالغمام المظلم وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwan mu a wannan masallaci Masjid Al-Ansar a cikin karatun littafin mu na Mafatihul Khair a yau ranar Litinin 30 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1447 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 22 ga watan Satumba shekara na 2025 miladiya. Wannan da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zai kasance darasinmu na goma a cikin wannan littafin na Mafatihul Khair na babban malami al'allama Dr. Abdulrazak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu wa ra'ahu. A darasi wanda ya gabata mun tsaya a ƙarshen safaha ta 33 inda muna zance akan sharhi ne na hadisin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annab sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle daga cikin mutane akwai mafatihul lil khair masu bude alkhairi sannan surihe sharri sannan hallo daga cikin mutane akwai wanda su kuma aikin su su bude sharri surihe alkhairi kam mala yake cewa daga cikin su yake cewa wa minhum daga cikin su man tuzikkira ruwayatahu billah wa yu'inu al-ibada fi maqalihi wa halihi ala ta'ati llah wa ya'muruhum bil qiyam bil huquq al wajiba akwai wanda daga cikin su yana daga cikin mutane kawai suna tuna ma Allah subhanahu wa ta'ala suna tuna ma akan ka tashi da haƙoƙi na Allah subhanahu wa ta'ala amma wa minhum hallo daga cikin mutane al-musabbitu al-khairi akwai mai bata al-khairi wa ahwalihi ghayru ma'mun zaka ga halayen shi kuma hallo ba su da tabbas fa tabarakallazi fawata bainal ibad hadha at-tafawut al-azim malan yake cewa sarki ya tabbata ga wanda ya sanya fifiko a tsakankanin bayu fifiko mai girma sai ka gani daga cikin mutane fa haza karimun a ƙarshen safaha ta 43 kenan yace fa haza karimun daga cikin mutane zaka ga wannan karamtacce ne alallahi ga Allah wa ala halqihi zaka ga karamtacce ne wannan mutumin ga halittun Allah subhanahu wa ta'ala wa haza la'imun hallo daga cikin mutane zaka gani akwai wanda lalatacce ne la'im wa haza mubarakun akwai wanda zaka gani mai albarka ne a cikin mutane alaman ittasala bihi duk wanda ya hadu da shi ya hadu da albarka wa haza da'in ila khulqin zamimin zaka ga wani kuma yana kira zuwa ga hali marasa kyawu ko mummunar dabi'a khulqin zamimin wannan shine horkon darasin mu na yau wa haza miftahul lil bir daga cikin mutane zaka ga akwai wanda miftahun ne lil birri mabudi ne ga aikin alkhairi ga da'a al birr a larabci in an ce al birr ana nihin ismun jami'un للخير كله شين البر اسم جامع للخير كله سناني وندي هذا دكا الخير دكا نوكا نا الخير shine aka ce innal abarara lafi na'im, kenan kuma albirr ya hadi ila aljanna, kamar yanda muka karanta a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wat taqwa, zaka ga wannan mabudi ne na tsoron Allah, in kana zama da shi yana sanya ka kaji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Wa turkul khairat, kuma hallo in kana zama da shi zai ringa bubude ma hanyoyi na alheri daban-daban. Wannan yace wa hasa miglaqul laha, shi kuma wani daga cikin mutane wannan miglaqul laha, duka wannan kohohin alheri rihe su yake. Wa miftahul lishururi, kuma hallo wannan mabudi ne ga sharrarka, wal afati, da bala'i iri-iri, inda kana zama da shi ka hadu da bala'i iri-iri. Wannan kenan. Yace wa hasa ma'amun, hallo dai daga cikin nau'uka na mutane zaka samu wani ma'amunun, amintacce ne, amintacce ne, amin, alan nufus, akan rayuka, wal a'arat, zaka ga amintacce ne akan mutunci, bayyacin mutuncin mutane, akwai kare ma mutane mutunci idan kana zama da shi. Wal amwal, sannan kuma hallo ma'amun ne alal amwal, amintacce ne akan dukiya, bayya handama idan an sanya shi gaba. Wa haza ha'inun, amma daga cikin mutane akwai wanda zaka samu ha'inun, maci amana ne, mai yaudara ne, mai ha'inci ne, ha'inun, la yusaqu bihi fi halin min al ahwal, ba amince mishi a cikin wani hali daga cikin halika, ko kadan wannan ba a amince mishi ba. Wa haza, kuma amma daga cikin mutane kana samun na kirki kuma, qad salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi, wannan an yi iktibasi, an ciro shi ne daga hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin mutane wa haza, sai kaga wannan qad salima muslimuna, muslimai sun kubuta, min lisanihi wa yadihi, sun kubuta daga cutarwar shi na halshen shi da cutarwar shi na bakin shi. Wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka san annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi jawami'ul kalim. Menene jawami'ul kalim? Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya bashi iya dunkule zance mai yawa a cikin zance kadan. Sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi na Abdullahi dan Amr, yarda Allah ta tabbata a gare shi, al-muslimu, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga cutarwar shi ta halshi, suka kubuta daga cutarwar shi ta hannu. Ruwaya ta Buhari da Muslim. Me wannan hadisin yake nihi? Wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yana karantar da mu akan cewa mu yi ruko da kyakkyawan hali. Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin, wannan hadisin yana daga cikin bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke cike da hikima, wanda a cikin shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana wani hali wanda zai shiryar da mu zuwa ga soyayya da ƙaunar juna tsakankanin musulmai. Ma'ana hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Yana ana ne da aka ce al-muslim, musulmi cikakke a nan ake ni, al-muslim al-kamil. Idan kana neman cikakken musulmi, to wane ne cikakken musulmi? Sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai yayi definition in na cikakken musulmi, to wane ne wai musulmin kirki? Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musulmin kirki, musulmi cikakke, shine musulmi wanda musulmai suka kubuta daga halshen shi suka kubuta daga hannun shi daga cutarwa halshen shi kenan daga cutarwa hannun shi to anan akwai hikima dan me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake bance halshe da hannu yace man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi shine mala yace wa hadha qad salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi dan saboda wannan halshen da wannan hannun su ne fa suka yi cutarwa cutarwa su ta yawa kuma su ne duk wani sharri ko daga nan ne yake kullawa misali shi halshe kaga halshe zai yi ƙarya halshe zai yi gulma halshe zai yi zagi halshe zai yi shaida zurf dan shi yasa Imam Shafi'i yake cewa ihbas lisanaka ayyuhal insanu la yaldagannaka innahu su'ubanu ka kiyaye halshenka ya kai mutum kada ka bari halshenka ya sare ka dan saboda wannan halshen naka fa maciji ne kaga shine dan shan sanan sura ga musulmin kirki shine wanda musulmai suka kubuta daga cutarwar shi ta halshen shi akwai wanda zaka gani da sunan musulmi ne amma bai da aiki kawai sai ba da ƴan uwan shi musulmai ya yaba kafiri amma wanda suke sallah tare bai ya yaba shi ba ya bata musulmi amma kafiri bai ya bata shi ba musulmai ba su kubuta ba daga cutarwar shi da halshen shi wayadihi kaga aliyat yadda shi ma yana daga cikin ababe wanda suke kawo sharri kaga aliyaddu yadri hannu yana bugu yana duka yasri yana sata hannu yana hakkiskisa ma yana yi da sauransu kenan sai aka kaddama kuma hallu a cikin karantarwa wannan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-lisan al-yad dan saboda halshen yahi cutarwa fiye da al-yad dan shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi aka ce me ya sanya yahi sanya mutane wuta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa baki da farji dan shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut shine he malai yake cewa haza lam yaslim wa haza qad salima al muslimun to a cikin mutane zaka samu qad salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmai sun kubuta daga cutarwar shi ta halshen shi da hannun shi kenan wannan shine musulmin kirki to he musulmin banza Allah ya kare mu wa haza lam yaslim minhu ahad zaka gani daga cikin mutane akwai wanda fa kowa bai tsira ba daga gare shi ahad kowa kowa bai tsira ba ya ci mutuncin kowa kowa bai tsira ba daga gare shi wa rubbama kai ta kanyuma rubbama sarrat uziyatuhu ala ahlihi wa waladihi ta kanyu sharrin nashi zai iya shafar cutarwar tashi zai ta iya shafar iyallan shi da ma dan shi ko da ƴaƴan shi ana iya cewa ƴaƴa da aka ce waladihi kenan in yazo da bakin shi ya bata iyallan shi ya yi tabata su iyallan shi ma ya yi tabata su duka da halshen wannan kenan iyallan shi ma da ƴaƴan shi ma ba su tsira ba daga halshen shi daga gare shi to barantana wani wanda ba iyallan nashi ba wanda ba ƴaƴan nashi ba shine sai malai yake cewa ajaranillahu wa iyyakum min munkaratil a'mal malai sai addu'a yace ajaranillahu wa iyyakum Allah ya kare ni kuma hallu ya kare ku amin min munkaratil a'mal daga mummunan ayyuka wal akhlaq daga mummunan halaye Allah ya kare mu wal ahwa daga mummunan hadama Allah ya kare mu wa afana min kosan zuciya in aka kawo hamza wa'afana min kulli sharrin Allah subhanahu wa ta'ala ay warkas da mu daga dukkan sharri ya kare mu qasirin sharrin kragegge ne kadan ne wannan sharrin ma Allah ya kare mu daga shi wa mu'taddin ko kuma sharri ne wanda yake ketare iyaka na zalunci Allah ya kare mu wa min albalwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga bala'i wa razaqnal huda wattuka wal afafa wal ghina wannan ma an ciro shi ne iktibasi daga cikin irin addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam bai rabuwa da irin wannan addu'o'in ya kamata a ce musulmi kai ma kai riko da irin wannan addu'o'in Allahumma inni as'aluka al-huda wattuka wal afafa wal ghina Allahumma inni as'aluka al-huda wattuka wal afafa wal ghina wannan abu guda hudun annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yawan roƙon su da muhimmancin su a cikin addu'o'in shi Allahumma inni as'aluka al-huda wattuka wal afafa wal ghina Allahumma inni as'aluka al-huda ya ubangiji Allah lalle ni ina roƙon ka shiriya ka shiryar da ni wattuka ina roƙon ka ka bani takawa ka sanya mun tsoron ka in ringa bin ka da takawa ya ubangiji Allah wattuka wal afafa ya ubangiji Allah subhanahu wataala ina roƙon ka ka bani kamewa da kamun kai wal ghina ya ubangiji Allah subhanahu wataala ina roƙon ka ka bani al-ghina ita ce wadata ko arziki da tacewa a duniya da lahira Allah ya datar da mu idan shine malaka cewa razaqana al-huda ubangiji ta'ala ya shiryar da mu shiriya wattuka da tsoron Allah wal afafa da kamun kai wal ghina ubangiji Allah subhanahu wataala ya arzutar da mu da wadata faslun لقد أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فواتح الخير وجوامعه ففي المسند وسنن النسائي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وجوامعه وحواتمه وعليه فإن من أراد جوامع الخير وفواتحه وحواتمه فليلزم السنة وليحذر أشد الحذر من البدعة ومن أراد جمع الناس وفتح أبواب الخير لهم فليعلمهم السنة وليفقههم في دين الله ففتح أبواب الخير لهم لا يكون إلا بدعوتهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي التي فيها جوامع الخير وفواتحه ما لك توا فصل فصلي وندشين زريه ونلتاهنا مفاتيح الخير لقد أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فواتح الخير ما لك توا حقيقة أنبا النبي صلى الله عليه وسلم فواتح الخير مبودا الخير وجوامعه حل دحدا الخير أنبا من زن الله صلى الله عليه وسلم ما لينا له أنك توا Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki ya sanar da annabi sallallahu alaihi wa sallama dukkan alkhairi da dukkan abinda alkhairi yake kawo shi ko yake sababa shi kai malai ya kawo hujja yake cewa a cikin littafi na Imam Ahmad Musnad da Sunan An-Nasa'i littafi na Imam An-Nasa'i min hadisi Abdullah ibn Mas'ud bin Mas'ud daga hadisin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yarda Allah ta tabbata a gare shi kana yake cewa inna rasulullahi ullima fawatih alkhairi wa jawami'ahu wa hawatimahu lalle annabi sallallahu alaihi wasallam an sanar da shi mabudan alkhairi da hada'adan alkhairi hallo da karshen alkhairi duka an sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin wancan hadisi na dogo na Abdullahi dan Mas'ud wanda ake koya at-tahiyatu lillahi a ciki wa alaihi sai yake cewa akan haka fa inna man arada jawami al-khairi duk wanda yake son ko yake nufi ya samu hada-hada na alkhairi yake so ya samu dukkan alkhairi wa fawatihahu yake so ya samu mabudan alkhairi wa hawatimahu yake so karshen shi ya zama alkhairi ko ya samu karshen alkhairi to ga amsa za a bar aka ce fal yalzimu sunnata ya lazumci sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk wanda yake son mabudan alkhairi duk wanda yake son abinda dukkan alkhairi to ya lazumci sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan kana son alkhairi dole sai ka yi riko da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan saboda ha baiwa kace zakka yi musulunci babu sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan saboda as-sunnatu hiya al-islam wal islamu huwa sunna sunna ita ce musulunci kuma musulunci shine sunna dan shi yasa imam al-barbahari yake cewa ilamu anna al-islamu huwa sunna kusani lalle ho musulunci shine sunna haka imam barbahari yake cewa anna al-islamu huwa sunna lalle musulunci shine sunna wa sunnatu hiya al-islam kuma sunna ita ce musulunci to tayaya zakka fahimci musulunci idan baka yi riko da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba da saura baka iya gano alqur'ani ba da abinda alqur'ani ya kumsa na daga ma'anonin shi dole sai ka bi zakka gano shi ne ta hanya wanda aka sabkar ma da alqur'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas lalle mun sabkar ma da adh-dhikr shine alqur'ani litubayyana lin-nas dan ka bayyana ma mutane ka bayyana musu abinda yake cikin wannan alqur'anin na daga ma'anoni da hukumce misali Allah subhanahu wa ta'ala ya ce abada zakka haka yace abada zakka to yaya zan abada zakkan nan dole sai ka biyo annabi sallallahu alaihi wasallam ya yace abada yaya annabi yayi bayani an ce misali idan raƙuminka ya kai biyar kuma hallo sun shekara to a lokacin nan ne zaka bada akuya guda idan bai kai biyar in ba zakkar ba ta hau kanka ba he ka bi sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce a bada zakka kana da tunkiyoyi kana da akuyoyi kana da raguna kana da awakai to yaya ne zakka bada zakkan nasu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa he idan wa'annan awakan ko tunkiyoyin ko raguna sun kai da 40 kuma sun shekara a haka nan ne zakka bada shi ma ka bada akuye kaga idan 39 ne kenan ba zakka bada ba kana da saniyoyi saniya na bin saniya he ta kai 30 ne zakka ta hau kanka idan sun shekara idan kana da saniya 29 ashe zakka ba ta hau kanka ba duka wannan yaya ne za a gano shi sai an biyo sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan da sauran su kenan ba iwa a gano sunna a gano musulunci sai ta hanyar sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka kenan malai yake cewa duk wanda yake son alkhairi to ya lazumci sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wali yahzar ashadd alhazar hallo yake yayi matukar kiyayewa ho ya kiyaye da kyau min albid'a daga bid'a tun ya kiyaye daga bid'a kashedi ne kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi kashedi a cikin alqur'ani falyahzar Allah ya ce falyahzar saboda haka fa ku kiyaye malamin kitabu tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo yake cewa an kusa amma mutane ruwan duwatsu daga sama فيان سورين تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر لوكتين متانن ناشي yana ce musu annabi yace annabi yace sai su ringa a Umar yace radiyallahu anhu Abu Bakar yace to kadi ba wannan sune fa halifai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa an kusa amma a muku ruwan duwatsu daga sama ina ce muku Allah ya ce ku ringa Abubakar da Umar sun ci ina ce muku Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ringa Abubakar da Umar sun ci to ku kiyaye fa kawai wata fitina ta same ku inji Allah subhanahu wataala menene bid'a shi kuma duk abinda aka kirkiro shi aka sanya shi a cikin addini da sunan addini shine ake cewa bid'a da zaka kirkiro wani abun ka idan aka tambaye ka kace ba addini bane dam to wannan dam ba to shikenan babu wanda zai wani amma ka kirkiro kace addini ne shine matsala duk abinda aka kirkiro dan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi bayani muka ce Allah subhanahu wataala ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam jawami'ul kalim Annabi sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina haza duk wanda ya kirkira ko ya kara a cikin al'amarin mu wannan fi amrina yace fi amrina a cikin al'amarin mu wannan a cikin addinin mu kenan wannan fa huwa raddun to an maida mai abin shi ka kirkiro abu ka sanya a cikin addini alhali ba addini ba to wannan shine bid'a shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna asdaqal hadis kitabullah mafi kyawun zance littafin Allah wa hayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin shari'a tace shari'a ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdathatuha Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mafi sharral lamarraka abubuwa ne wanda aka kirkiro aka sanya su a cikin addini alhali ba addini ba tace wa kullu bid'atin dalal kuma dukkan bid'a bata ce wa kullu dalalatin finnar haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ke kuma dukkan bata yana daga cikin wuta Allah ya kare mu ومن اراد جمع الناس محمد دو wanda ya nufaci hada mutane wa fataha abwabal khair lahum da kuma hallo ya bude ma mutane kohohin alkhairi falyu'allimuhum sunnata to ya sanar da su sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lian albid'a tajma walbid'a tufarrik kama yanda muka karanta a wannan littafin na mafatihul khair sunna tana hadawa ne kowa ya aje nashi a rike na fiyayen halitta dan amina muhammad sallallahu alaihi wasallam amma bid'a he tararraba kai ka bi na malam wani wannan ya bi na malam wani ko wannan ya bi na wannan gari ko wannan ya bi na wannan gari dan shi yasa bid'a zaka gani ta sha bamba kaga koda bid'a zaka gani wannan garin ba haka ake yi ba a wancan garin ba haka ake yi ba amma in sunna ce kawai eh ake yi dan saboda ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam وليفقههم في الدين كما حمد يسرر المتاني اتكين الدين الله ففتح أبواب الخير لهم لا يكون إلا بدعوتهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح أبواب الخير لهم لا يكون إلا بدعوتهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دهكا بودي قوهوهن الهيري غريس متاني بيا كسان تيوا سيان كراوس زواغ سنة النبي محمد sallallahu alaihi wa sallam fahiyallati fiha jawami'il khair dan saboda sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam itace akwai hada hadan alkhairi a cikin ta wa fawatihahu kuma hallu akwai mabudan alkhairi a cikin ta allahumma rzuqna tamassuk bi sunna yake cewa wa khitaman aqulu inna min anfa'i ma yakunu lil muslimi fi hadhihi al hayat an yumayyiza bayna mafatihal khair wa mafatihash sharr li yakuna fi ibadatihi wa ilmihi wa amalihi wa da'watihi ala basirati wa nurin min Allah wa tasawwaru rahimakumullah qala rajulun utiya daran fiha ghurufatun kaseeratun mutaaddidatul masalih fiha alhasan wal qabih والجيد والرديء والنافع والضار والمفرح والمحزن ثم أرشد إلى مفاتيح تلك الغرفات فلم يحسن معرفة تلك المفاتيح وما جئلت له لا شك أن من كانت هذه حاله سيتحبط في تلك الدار ما لقيته وختاما أقرشان وانا للتاهم أقول ina mai cewa inna min anfa'i ma yakunu lil muslim lalle yana daga cikin abu mafi amfani wanda zai kasance ga musulmi fi hazihi alhayat a wannan rayuwar tamu ta duniya an yumayyiza baina mafatih alkhair wa mafatih ashar yana daga cikin abu mafi amfani ga mutum musulmi a wannan rayuwar tamu ta duniya ya zamanto ya iya bambancewa tsakankanin mabudan alkhairi da mabudan sharri mutum ya iya bambancewa tsakankanin wannan alkhairi ne da wannan sharri ne li yakuna fi ibadatihi dan wannan musulmin ya kasance a cikin ibadar shi wa ilmihi hallo ya kasance a cikin ilmin shi wa amalihi ya kasance a cikin aikin shi wa da'awatihi ya kasance a cikin kiran shi ala basira akan hankali akan basira wa nuri da haske min Allah daga Allah subhanahu wa ta'ala wa tasawwaru malam sai kawo misali yace wa tasawwaru yace ku yi tunanin wannan abun rahimakumullah Allah ya muku rahama kala rajulun utiya da fiha gurfat ku yi tunani ku gani mutumin da aka kawo shi gida sai aka sanya shi a wannan gidan kuma hallo akwai dakuna da yawa an kawo mutum a ce bako ne akwai dakuna da yawa a cikin wannan gidaje gidan da aka kawo shi muta'addida misali daban-daban ne wannan dakuna fiha alhasan wal kabi akwai mai kyau akwai mummuna akwai daki mai kyau akwai daki mummuna duka kuma dakunan arhe suke akwai wanda he ka shiga ne zaka gani kuma daga ka amshi kile kawai shikenan to akwai alhasan kuma hallo akwai alqabih alhasan shine mai kyau wal qabih kuma akwai mummuna wal jayyid akwai mai inganci daki mai inganci war radi kuma akwai marasa inganci na banza ke wan nafi'u akwai mai amfani wad daru akwai mai cutarwa wal mukrihu akwai mai farantawa wal muhzinu akwai mai sa bakin ciki summa urshida ala tilkal mafati sannan sai aka kawo ma wannan mutumin kilan wannan kilolo dakin a ce doki kilan dakin da zaka zama shine aka ce to tasawwur kadiba ka gani kuma an ga mai duka dakin gana akwai wanda misali in ka shiga akwai kunama akwai wanda in ka shiga lafiya launi akwai gado akwai wane ne to idan baka san wannan kileluwan ba to ta yaya ne zaka doka ka bude dole ai idan ka shiga zaka kana cikin tahabbutat shine ke cewa la shakka babu makawa babu kokonto ba shakka anna man kanat hazi haluhu wanda ya kasance irin wannan halin sai ya tahabbat bitika fitilka dar dole ne zai rikici dole ne abu zai cakule mi a wannan gidan wa sayu'arri nafsuhu ila jumlatin kabira min al-akhtar kuma tana yiwa ma ya bujuro ma da kanshi wani abu babba na daga hatsari wal adrar da cutarwa wa sayakunu fi amarin marijin zai kasance a cikin lamari wanda yake mai cudanya ne multabis mai tsoratarwa muttari la ya'rifu ma yanfa'uhu mimma yadurruhu baka san ba abinda zai amfane ka ba na daga abinda zai cutar da kai yana shine ake cewa mutum yayi kokari ya san mabudan alkhairi shine muhimmancin wannan littafin ka san mafatihul khair ka san mafatihul shar mafatihul khair dan kai riko da su mafatihul shar dan ka guje su wala yasuuhu mimma yakruhu yafrahu kuma hallu babu abinda zai bata mai rai na daga abinda babu abinda zai bakanta mai na daga abinda zai faranta mai kenan mutum ya san abinda zai faranta mai ya san abinda zai bakanta mai fa aina haza mimman mayyaza bainal haqqi wal batin wal huda min ad dalal was sunna min al bid'a wal hasan min al qabih wan nafi' min ad dar wal asil min ad dakhil afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al haqqu man huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab mala yake cewa fa aina haza mimman mayyaza bainal haqq to haka ne ina wannan yake wanda zai iya bambance tsakankanin gaskiya da bata idan mutum ya kasance baka iya bambance al-haq wal batil ai kana cikin rudu wal huda min ad-dalal daga shari'a daga bata mutum ya zama to ya iya bambance shari'a kuma ya iya bambance bata wa sunna min al-bid'a da sunna da bid'a daban-daban ne ya iya bambance sunna daga bid'a wal hasan mai kyau min al-qabi daga marasa kyau wal nafi mai amfani min adda daga abu mai cutarwa wal asil daga abu na asali na tushe min ad-dahil wanda kuma ba na asali bane ba a dahil ne daga dakhala sayo shi ne akai aka sanya shi addinin alhali ba addinin bane ba shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce afa man ya'lam annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma shimfa wanda yake sanin cewa lalle abinda aka saukar zuwa gare ka ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga ubangijin ka ne gaskiya kaman huwa a'ma ya zama kamar wanda yake makaho ne innama yatazakkaru ulul albab abin sani kawai masu hankali ne za su yi tunani innama yatazakkaru ulul albab inna hazaini sanfain minan nas lalle wa'annan kashi biyun daga cikin mutane wanda akwai wanda suke mafatihul lilhayr da mafatihul lishar ko fi mizanil haq ma'auni na gaskiya la yastawiyan ai ba sun zo ba daya shin yanzu wanda ya san mabudan alkhairi ko wanda yake bude alkhairi da wanda yake bude sharri sun zamanto daya kaga la yastawiyan ai ba sun zo daya ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa wa ma yastawil a'ma wal basir ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات التي وما يستوي الأعمى والبصير كما مكاهو يا ديدي تينزد من إيدو ميغاني تاقع أي بيايبا بيايبا شن أنا نهي أنا وان إرم مكاهو ويشن مكاهو akan addinin Allah subhanahu wa ta'ala wanda dubne bai ganin komi a addini shine makahon wani ya yi daidai da wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya guda mai hanyar gaskiya ba ya yi daidai ba wala zulumatu wala nur wai shin yanzu dubbai jam'i na duhu sun zo daya sun daidaita da haske ana nihin anan zulmatul kubur wai shin a ce dubbai na kafirci da haske na imani nurul iman sun zo daya kaga amsa ita ce ba za su zo daya ba wala zillu wala harur wai shin azillu inuwa ta zo daidai da alharur da ita ce iskar zahi da take kadawa da inuwa wai sun zo daya kaga ba sun zo daya ba wama yastawi al-ahya wal al-amwat Allah subhanahu wa ta'ala ta tayaya ba sun zo dai ba ai da dai rayayyu ba za su zo daidai ba da matattu inji Allah subhanahu wa ta'ala malaman tafsiri aka ce me yake nihi da rayayyu anan wai shin rayayyu wanda suka raya zukatan su da imani sun zo daya wa'inda zukatansu a mace suke kawai da kafirci masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkur masalul hayy wal mayyit kenan wannan shine ba sun zo daya ba makahu da mai gani ba sun zo daya ba so wani zaka gani to asalan shi mutumin makahu ne menene ake nihi da makahu bai san komai a addini ba amma ya zamanto shi ne kake bi abin koyinka kai yanzu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya ma ga yanda zaka yi amma ka bi na wani makaho wanda bai san komi ba wannan shi ne zai ce shiryar da kai kaga ai wanda kana da ido misali a ce kana da ido guda biyu kana so ka tafi kasuwa baka sani ba a gari sai makaho ya kama ka ya ce zai kai ka yana gaba kai kuma kana bin bayan shi wannan kissa an taba yinta akwai Bashar bin Burj wani sha'ir ne daga cikin shu'ara na asar al-Abbasi Bashar bin Burd wani yazo tsungwash yana neman wani gida shi wannan Bashar din nan sha'ir ne min shuara al-asr al-abbasi makaho ne shi kuma wancan da yazo yake neman gidan idan shi guda biyu yana gani sai Bashar yake kwatanta mi idan kai kwana kaza gida na kaza akwai icce kaza to wannan gidan nan ne yayi ta kwatanta mi fa kawai irin to irin mutanen nan ne wanda ga yanan dai kawai Allah ya bashi idan amma idan kuma hallo bi an wana mai komi ba kallo babu komi ashe makahun ma ya yi shine sai Bashar bin Burd sai yake ce mai idan kai kaza kai kaza kai kaza ka zo wajen mu kuma ku tamce mai mai kyau sai mutumin nan sai yake ce mai a dan Allah yanzu hakuri zakai kawai ka mu hannu na ka kai ni gida shi Bashar bin Burd Asr al-Abbasi Bashar bin Burd sai ya kama hannun mai idan sai ya kama shi zai kai shi gida ya kama shi sun ba an shada sai ya sabi waka sai yake cewa amma yaqudu basiran la balakum qaddalla man kana til umyan tahdihi yace amma yaqudu basiran yace wai makaho wai yana ja gaba wai da mai gani a'ama wai wai ga makaho a gaba maimakon shine ya kamata mai idan ya ja sandar tashi ya kai shi wai a'a wai makaho ne wai yake jaye da mai gani yace la abalakum ai ta ida muku mana yace qad dalla man kanat al umyan tahdihi hakika wanda makafta ce take shiryar da shi ai ya bata shi ne ga haske nan ya bayyana ta sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaza kana bin wata wani bata to irin wannan misalin ne sai malam he addu'a yace Allahumma rzuqna al-fiqha fi kitabika wal ihtida'a bi sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam waj'alna hudatan muhtadina malam yace Allahumma rzuqna al-fiqha fi kitabika ya ubangiji Allah ka arzuta mu da fiqhu a cikin littafinka ka harzuta mu da ganewa da hikima a cikin addininka shine al-fiqh al-fahm mutun ya gane hukumce hukumce na shari'a ubangiji Allah ka ganar da mu dan saboda duk wanda Allah subhanahu wataala ya ganar da shi hukumce hukumce na addini to hakika Allah subhanahu wataala yana son shi da alkhairi Muawiyah bin Abi Sufyan irra Allah ta tabbata a gare shi yake cewa na shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yuridullah bihi khairan yufaqihuhu fid-din duk wanda Allah subhanahu wataala yake son shi da alkhairi to ya sanar da shi da addini sai ya sanar da shi a addini kenan kaga idan ka samu kanka kana gano yau da gobe hukumce hukumce na addini wannan alama ne na Allah subhanahu wataala yana son ka inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma hallo wannan alama ce na akwai alkhairi mai girma da dacewa da amfani mai girma a tattare da kai dan saboda wannan hadisin na Muawiya bin Abi Sufyan yake cewa sami'tu nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridullahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din shi malan da yayi addu'a yarhe da addu'a yake cewa Allahumma rzuqna al-fiqha fi kitabika ya ubangiji Allah ka arzuta mu da ganewa da hikima a cikin littafinka wal ihtida' bi sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji Allah ka arzuta mu da shiriya ta hanyar sunna annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam addu'a ce mai kyau dan saboda sunna ita ce musulunci musulunci shine sunna kamar yanda Imam Al-Bar Bahari ya fada waj'alna hudatan muhtadina ya ubangiji Allah ka sanya mu hudatan masu shiryawa muhtadina wanda suke saman hanyar shiriya min allazina yaquluna bil haqq ya ubangiji Allah ka sanya mu ka arzuta mu daga cikin waɗanda suke fadar gaskiya yaquluna bil haqq wa bihi ya'dilun kuma hallo ka sanya mu waɗanda idan sun fadi gaskiye kuma har lodda wa'annan gaskiya suke adalci waja'alna mafatih lilkhair ya ubangiji Allah ka sanya mu mabudai ne na alkhairi amin magalikal lishar ya ubangiji Allah ka sanya mu daga cikin masu rihe sharri ne a cikin al'umma bimannika wa karamika ya akramal akramin mana yace bimannika da kyautarka ko da kyautatawarka in an ce alman ana ne al'ata ko al'ihsan bimannika da kyautatawarka wa karamika da karamcinka ya akramal akramin ya kai ubangiji Allah ya mafi karamcin masu karamci wa ya khairal fatihin ya mafi alkhairin masu budiya wa bihaza mala yace da wannan addu'a ce tammat hazihir risala wannan littafin ya cika wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin yace kuma hallo karshen addu'a mu muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin talikai wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina muhammad kuma tsira da amincin Allah su tabbata ga annabin muhammad wa alihi da alayinsa wa sahbihi da sahabban shi ajma'in gabaki daya amin wannan shine karshen littafi na mafatihul khair Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu alkhairin da ke ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin mafatihul khair a cikin al'umma ya sanya mu daga cikin masu bude alkhairi masu rihe sharri Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana alkhairi a rayuwarmu ya kare mu daga sharri da mummunar kadara insha Allah kenan satin sama sai a sa littahi sabudi ra Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala Allahumma aati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma inna na'udzu bika min jahdi al-bala wa daraki ash-shaqa wa su'i al-qada wa shamatati al-a'da اللهم آمنا في بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته